تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زامت قبدا كراتو أتكن درس للتافم البركة للتافم الكبائر واللفر بابا مالمي شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله وباين هوتن أزمي دعاك تفد سلا أهلي سيوني ألم أدوككين سركي تكين كدرا وسا يبامي يكو مكداو دومن أراوا دقا إندا مكا داكتا من أدوى أبوان دك أكباتر تكين أزمي دباين سألم أدوككين سركي يكربا منا abubuwan kuma da aka yi na zamiya da kurakurai Allah madaukakin sarki ya yafe mana gaba daya yau kwanan wata 16 ne ga watan Zulqa'da shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yi daidai da 5 ga watan 6 shekara ta 2023 shekara miladiya yan uwa kamar yadda muka sani wannan littafi ne al-kaba'ir littafi ne da malam ya rubuta shi domin ya bayani game da wasu daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda Allah madaukakin sarki baya gafarta su sai ta hanyar tuba zunubai ne masu yawa kamar guda 60 malam ya kawo mana wanda daga fara karatun mu zuwa lokacin da muka yi hutu mun iya kawo guda 5 ne mun iya sharhin guda 5 ne idan ba amanta ba malam ya fara ne da shirka hada wani da Allah madaukakin sarki sannan na biyu shine qatlun nafs kisan kai na uku shine as-sihru bukanci ko tsafi ko dabo na hudu shine tarkus salah barin sallah na biyar shine mana'u zakka hana zakka idan yan uwa zasu iya tunawa ina gani waɗannan sun abubuwan da muka karanta ko yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi al-kabiratu sadisa kabira ta shida kabira ta shida mallai ce ita ce iftaru yawmin min ramadan bila udhri shine mutum ya sharuwa ko ya ci abinci ko ya karya azumin sa da rana a watan Ramadana bila udhrin babu wani udhri ai bi ghairi udhrin shari'iyyin babu wani udhri na shari'a da ta yadda da shi haka kawai mutum ya karya azumin sa to ƴan uwa wannan al'amari shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan jima-jiman laifuffukan da suke da matukar hadari a cikin rayuwar musulmi shan ruwa ko karya azumi a cikin watan Ramadana insha Allah ta'ala kamar yadda zamu zo mu ji a cikin karatun mu malati qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar wannan aya ɗan uwa kamar yadda muka sani aya ce da take a cikin jerin ayoyin da suke cikin suratul baqara ita ce kuma aya ta 183 ita ce ayar kuma da Allah madaukakin sarki ya farlanta azumin ramadana da ita Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani wannan nida ne rabbani kira ne daga Allah madaukakin sarki wanda duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi shi masu imani sukan kasa kunne su bada nutsuwarsu gaba daya domin sun san alkhairi ne Allah madaukakin sarki zai umarce su da shi ko kuma wani abu ne mara kyau Allah madaukakin sarki zai gargade su hana su shi to shi sa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa kowanne mu'mini ya kamata ya kasa kunnansa dan ya san alkhairi ne da Allah madaukakin sarki zai zo maka da shi ko kuma sharri ne Allah madaukakin sarki zai hane ka da aikata shi to haka kamar sauran ayoyin da suke dauke da wannan sifa Allah ya bude ta da kira na masu imani ba kira ne ga magarba kamar a ce ya ayyuhan nas a kira ne na iyakacin masu imani to haka duk wanda yasan yana cikin masu imani sai ya tattara hankalin sai ya ji me Allah madaukakin sarki zai faɗa yace kutiba alaikumus siyam an farlanta muku yin azumi kutiba bi ma'ana furida ai an farlanta muku yin azumi kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda aka farlanta shi azumin akan wanda suke kafin ku Allah subhanahu wata'ala yace la'allakum tattaquna fatan kwa kasance masu takawa fatan ku kasance masu kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce ayyaman wasu kwanaki ne ma'adudatin kididdigaggu faman kana minkum mariban wanda duk ya kasance a cikin ku bashi da lafiya a cikin halin rashin lafiya aw ala safarin ko kuma a cikin halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhar Allah madaukakin sarki ce to sai ya irga wasu kwanakin daban ba kwanakin ramadana ba sai ya rama a ramadanan da zai sha sakamakon rashin lafiya ko tafiya ko kuma tafiya abin nufi idan mutum bashi da lafiya sai ka ajiye azumi idan kana cikin halin tafiya sai ka ajiye azumi to me zakai bayan wannan shine sai ka samu wasu kwanakin idan ramadana ya wuce daban sai ka rama waɗannan kwanakin da ka bari ka ajiye azumi a cikin su sai kasance sun cike ma gibin waɗannan kwanakin da ka bari wannan shine inda malam ya tsaya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna shine karshen ayar zamu dawo ayar karo na biyu mu kalle ta da kyau domin mu dauki wasu abubuwa da suke cikin ta na fa'ida Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta an farlanta azumi akan ku kamar yadda na faɗa kalmar kutiba galibinta a cikin alqur'ani idan ka ganta zaka ga tana bayani ne akan wajabta wani abu lazamta wani abu tilasta wani abu akan masu imani kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum da sauran ayoyin da suke da kama da irinta abinda ake nufi da kutiba ai an farlanta muku an wajabta muku Allah madaukakin sarki ya farlanta azumi akan mu asiyamu tarifin da malamai suke bawa asiyamu shine alimsaku anil mufirati min tulu'il fajri ila ghurubish shamsi ma'an niyya suka ce wai azumi shine alimsaku kamewa anil mufirati daga dukkan abin da ka san zai iya karya maka azumi aka ce al-muftirat ya shafi ci ya shafi sha ya shafi jima'i ya shafi duk abin da idan ka aikata shi a shar'anci azumin ka ya kare shi yasa kaga maimakon tsaya suna ta lissafi al-imsaku anil akli wash-shurbi wal kaza kaga sai suka takaice suka ce al-muftirat kawai ina fatan fahimta yan uwa kamewa daga dukkan abin da ka san zai karya maka azumi min tulu'il fajri tun daga bullowar al-fajr al-fajrus sadiq kamar yadda ka sani al-fajr fajrani ko al-fajr kala biyu ne akwai al-fajr na farko wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya katanta shi da kamar jelakkiyar keji yakan tawole shi da tsayi kawai da yaje tsakiya kawai sai ya baje sai ka neme shi garasa haske ne za ka gan shi a tsakiyar sama yakan fito ne idan dare ya raba kamar tsakiyar dare karfe 2 ko wani abu makamancin haka to da yaje tsakiyar sama sai ya baje sai ka neme shi karasa shi kuma alfajir nabi zaka ga yana fitowa ne min al-afaq daga sasannin sama zaka ga gabas da yamma haka yake towa da fadin sa. Me dalili? Saboda hasken alfajir ne, hasken rana ne shine yake fara tasowa. To shi gaba ɗaya yake towa, yana towa gari yana buɗewa kuma har rana ta fito. To daga nan kuma sai rana ta bullo gaba ɗaya. To wannan shine alfajir din da ake bayani, na biyun ake bayani ba na farkon ba. To haka tun lokacin da aka ce alfajir ya bullo, to mutum zai kame duk waɗannan abubuwan da muka ambata. Mutum zai kame, ba zai ci ba, ba zai sha ba, ba zai duk abin da shari'a ta hana shi ba. Zuwa wushe ila ghurubi shamsi, zuwa lokacin da rana za ta faɗi. Da zarar rana ta faɗi kuma shikenan azumi ya tafi. To amma sai malamai suka ƙara suka ce ma'an niyya, tare da niyya. Me yasa aka ce ma'an niyya? Saboda azumi ya fita daga al'ada. Idan kawai ka bar shi a haka, to wani zai iya zama da yunwa saboda bai samu abinci ba. Ya nema ya rasa, ya nema ya rasa, kawai can idan ya ga mata sai ya ce to yana azumi. Haka ne? To amma idan shari'a ta ce ma'an niyya, to kaga tun farko kai niyya. Tun farko kai niyya. Shi yasa azumin Ramadana na farilla, yadda shari'a ta tsara shi shine, duk wanda bai yi niyyar yin azumi da daddare ba, ya tashi da safe to ba shi da azumi. Man lam yubayyiti niyya fala siyama lahu. Duk wanda bai kwana da niyya ba, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba shi da azumi. Haka azumin Ramadan yake. Ka'ida ne, ka kama wanda za ka ga ranar da ake so a ga wata, wasu sai ka ga sun kwanta kawai sun yi baccinsu, wanda kuma aka yi rashin sa'a sai ya makara sai da safe zai tashi, sai ya ce ai kawai shi ya tashi da azuminsa. Ka ga wannan ba shi da azumi ɗin uwa. Me yasa ba shi da azumi? Saboda bai ga wata ba, ba kuma a ƙulla niyya sai Ramadanin ya shiga. An gane? To kaga shi lokacin da ya kwanta ba a ce masa an ga Ramadana ba. To dole ne in kana so kai niyya yadda Annabi ya tsara sai ka bari sai an ce an ga watan Ramadana. Da zarar an ce an ga watan Ramadana, a zuciyarka ka kulle niyyar cewa za ka yi azumi gobe, shikenan kai niyya. Ba sai ka ce nawaitu siyamu Ramadana kaza da kaza da kaza, a'a, dan kai wancan shikenan. Saboda haka dole ne mutum ya niyya. Amma shi azumin nafila, sai shari'a ta ce ba dole bane sai kai niyya da daddare. Babu laifi idan ka tashi da safe, ko ka nemi abinci ka rasa, ko kuma kawai ka ji ya kamata kai azumi yau sai ka wuce da azumin ka, shari'a ta baka dama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shigo cikin sa ya tambayi cikin gidansa, ya tambayi matansa cewa akwai wani abu da zan sa a ciki na? Sai Rasulullahi wallahi babu komai ya kare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu komai ya kare. Shi ma mai gidan ogan kwata-kwata gaba ɗaya bai samu abin da zai ci ba. Sai ya ce to shikenan ina azumi, kawai sai sai ci gaba da azumin sa sallallahu alaihi wasallam. To babu laifi, kamar yanzu indai azumin nafila ne, idan ka tashi da safe kaga kana da niyya sai ka ci gaba da yi, sawa'un kana da abin da zaka ci ko baka da abin da zaka ci, wannan ya halatta. Ƴan uwa, wannan shine ta'arifin da malami suka bawa a azumi. Allah madaukakin sarki yace kama kutiba alal ladina min qablikum, kama yadda aka farlanta shi azumin akan al'ummomin da suka gabace ku. Tarjuman al-Qur'an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yake cewa kama kutiba alal ladina min qablikum, ayyani al-yahud wa an-nasara, yana nufin yahudawa da nasara. Wasu malaman kuma suka ce dukkanin al'ummomin da Allah madaukakin sarki ya aje a doron kasa, ya turo musu annabawa, to an farlanta musu, an wajabta musu azumi kamar yadda mu ma aka wajabta mana. Sai dai inda gizon yake saka yaya azumin su yake, shin kwana 30 suke kamar yadda muke yi, shin suna dauka ne min tulu'il fajr ila ghurubi shamsi? Wannan shine babu nassi qati'i sarihi akan sa, babu nassin da yake cewa ga adadin kwanakin da suke yi, ga adadin awannin da suke, babu. Sai da an samu gangamin daga malamai da yawa. Wasu malamai suka ce kwana uku suke yi azumin, kwana uku kawai suke. Wasu kuma suka faɗi adadin da ya fi haka, ce kwana wata biyu, wasu suka faɗi abubuwa da masu dama. To amma dai babu wani nassi da yake nuna adadin kwanakin da suke yi. Allah madaukakin sarki shi ya sani. Babban abin da Allah madaukakin sarki yake so isan mana na sako shine al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su sani cewa azumin da Allah ya ce su yi ba kansu farau ba, ba su suka fara ba. Ina fata an gane. Saboda azumi abu ne da yake akwai mashakka a cikinsa, akwai wahala. zaka ki cin abinci tun daga fullowar alfajir har zuwa lokacin da rana ya tafi akwai wahala abubuwan da ka saba yi na sharholiya da kaza da kaza duk aka ce ka dakata wani zai ga matarsa ta halak a ce kada ka kusance ta to kaga akwai wahala a cikin sa to ka'idar kuma ita zuciya idan ta kalla abin da aka sa ta ta gaba ita kadai bace akwai mutane da yawa da suke tare da ita zaka za ta dan samu sauki akan ta haka ne wai bahaushe ya ce mutuwar yawa kaka ce to kamar haka ne shi sai Allah madaukakin sarki dan ya kwantar mana da hankali sai ce kama kutiba alal ladina min qablikum ai ba ku kadai aka farantawa ba kafin kuma wasu sun yi sai kuma ku ci gaba da sai al'umma annabi tsira da amince tsara sabata gare shi ga a ai azumin nan daman kafin su sun taba ito su me zai sa siraki kawai sai ci gaba da to shine hikimar fadin kama kutiba alal ladina min qablikum Allah ta la'alla malami suka ce la'alla litaraddi dan fata fatan kwakwatan ka kasance masu takawa malami suka ce ɗaya daga cikin mafi girman manufar yin azumi shine at-taqwa tsoron Allah kiyaye dokokin Allah wanda kowanne ɗaya daga cikin mu ƴan uwa zamu yarda mu amince da wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya kawo azumi yana sa takawa ba haka bane haka ne zaka ga duk lalacewar mutum duk yadda mutum ya kai wajen rashin kirki idan azumi sai kaga ya dan shiri koya ne koya ne saboda shi watan wata albarka ce ta musamman a cikin sa wata albarka ce ta musamman a cikin sa sannan hana cin abincin da aka yi ƴan uwa za ku ga shedan baya samun damar gudanawa a cikin mutum yadda ya kamata idan mutum ya ci ya koshi sai me sai wai sai tsiya ba za a ce sai tsiya ba saboda kalmar ta yi nauyi sai ya gana ta tunanin abubuwa ba haka ba ne amma ka duba lokacin da kake dan jin yunwa sai ka dan dawo abin tausayi-tausayi haka eh kai kanka ta kanka kake yi to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo mutane taqawa shi sa annabi tsira da aminci tsara sabata a gareshi sai ayya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil ba innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil fard sai ce fa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija annabi yace ya ku taran samari yace ina horon ku da ku aure duk wanda yake da damar zai iya rike mace zai iya ciyar da ita ya bata sha ya bata wajen zama ya kula da ita annabi yace to ya aure shine kaidar da annabi ya kawo man istata'a minkum lima ba'ata wannan ba'a din al'amari ne da yake da muhimmanci a cikin aure in baka da ba'a kada ka je kai aure annabi tsira da amince tsara tabbata a gareshi yace fa innahu ahsanu lil farji aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji shi yafi sanya mutum ya rintse idan sa kada ya rinka kalle-kalle shi yafi sanya mutum yayi me ya kare farjin sa daga afkawa cikin zina sai annabi ya kawo second option sai yace fa man lam yastati akwai wanda bashi da waccan ba'ar shi ya zai kenan sai annabi ya bashi zabi na biyu sai yace fa alaihi bisawm ina horon ku da ku yawaita azumi me yasa fa innahu lahu saboda shi azumi a gare shi wija garkuwa ne kariya ne dan uwan fahimta azumi yana sanya mutum kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki shi sa ka gwada dan uwa yawan azumin litinin da alhamis da ayyamul bid wallahi idan kai mai yawan sabo ne sai ka rage wannan wani sirri ne ka gwada ka gani idan kana yawan saban Allah madaukakin sarki ka rinka yawan gwada azumin litinin da alhamis in zaka iya ka rinka biyo shi da ayyamul bid 13 14 15 fararen kwanakin nan da annabi yake azumce su in Allah da za ka canji to da ka azumi babban manufarsa shine kawo takawa game da me yin sa sai Allah subhanahu wataala ya ce ayyaman ma'dudat shi azumi ana yin sa ne wasu kwanaki ne kididdigaggu shine kwana 29 ko nawa ko 30 baya wuce haka eh dama watan musulunci annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin muslim yace ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza sai tsara guda 29 kenan ko kuma ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza ina ba ta an fahimta wato wata rana ne annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi matan sa suka yi masa abin da ba daidai ba matan sa sallallahu alaihi wasallam suka yi masa rashin kyautawa sai kaurace musu duka dukkaninsu ba ku san su taran nan duk gaba ɗaya kaurace musu ya daina shiga ɗakin kowace eh kawai ya hau sama abinsa sallallahu alaihi wasallam idan dare ya kawai sai ya haye sama idan safiya ta kuma sai ya sako a gaggaisa an gane za a gaisa za a yi magana amma ba ruwan shi da su sai da ya kusan sai da wata ɗaya a haka to lokacin da kwanakin sun kare da ya sako shi ne sannan Aisha take tambaye sa ba ka ce sai kai wata guda ba a yau kwana 29 kenan wato ƴan uwan kun fahimci mata ku manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam maimakon a bashi hakuri a je a lallamo shi a je a yi biyu ko a tare gaba daya amma ya sauko ana ce masa wai ba ka ce sai kai wata ɗaya ba shi ne ce mata ai wata haka ne shi ne sai dai mata bayani ta fahimta sai watan ya cika shi sana sauko watan musulunci ko dai 29 ko nawa ko 30 haka yake shi ne sai da ya bayani mata kenan Allah ya ƙara yarda da su to haka kwanakin watan musulunci yake ko dai ai wata kwana 29 ko 30 amma ƴan uwa akwai wata ka'ida babu wani nassi da ya ce dole dolen doliya an ta yin kwana 29 kenan ko kuma an ta yin kwana 30 kenan ko kuma idan aka yi 29 yau gobe za a yi kwana 30 babu wannan nassi abinda shari'a ta dora mu a kansa shine sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'watihi ku yi azumi idan kun ga wata ku aje idan kun gan shi haka annabi ya faɗa mana fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sha'ban 30 yawman annabi ya ce idan kun samu lillimi an rufe watan ba ku gan shi ba sai ya ce ku cike kwanan sha'ban ya kasance kwana 30 shikenan amma kun ga daga cikin ƴaƴan musulmi akwai wanda waccan shekarar da ta wuce ne ina ji aka ce za a 29 aka cike 30 ko ita ce ko akwai wanda na je na rantsuwa ce yake cewa ya rantse da Allah gobe in ba a ga wata ba zai azumi ba yace ya rantse da Allah gobe in ba a ga wata ba musulmi ne kuma ba zai azumi ba musulmi za su tashi suna wata ai suna azumi amma shi ba zai me yasa ba wani abu kawai san ransa wai saboda me an ce kuma sai an yi da Saudiya ina ruwanka ko da wa akai idan ka ce kai ba kai da Saudiya ba ka gan shi ne kai wato ƴan uwa shi azumi ka'idarsa ibada ce jama'i mutum baya warewa ya azumin sa shi kadai dole a cikin jama'a ake yin azumi haka nan ajiye azumi sallah shi ma a cikin jama'a ake wasu malamai suka ce idan da zaka je kaga wata kai kadai ka gan shi ka zo ka bada labari yadda ka bada labarin ba a yadda ba wasu daga cikin malamai suka ce kai ma din ba za ka yi azumi ba dole sai ka hakura lokacin da duk gari za a yi sannan ka dauka wasu daga cikin malamai suka ce a tunda kai gani za ka yi kayanka kai kadai za ka je kai kayanka amma ba za ka cire su ta mutane sai sun yi ba to haka wannan yana da muhimmancin fahimci cewa a matsayinka na musulmi biyayya ne naka idan aka ce an ga wata ka dau azumi wallahi baka da wani laifi baka da wani abin da ka rasa babu wani abin da kai asarar sa idan aka ce an ga wata ka aje azumi ka aje shikenan amma shekara 30 ana ta abu daya har yanzu akwai wanda su wai sai sun gani sunansa ma ƴan ganin wata ko ƴan ganin wata sai sun gani idan da zaka je ka zonar da mutum daga kai sai shi ka ce dan Allah akramaka Allah ka ji tsoron Allah ka ga mun da me ka dogara dan Allah akwai aya ko hadisi guda ɗaya da ka dogara da shi zakani Allah zai iya ga maka babu san zuciya ne kawai to Allah ya shiryar da mu wanda duk yake da wanda zai iya wa'azi ya fadakar da shi ya kamata sai ya masa Allah madaukai sarki ce faman kana minkum mariban wanda duk ya kasance mara lafiya aw ala safarin ko a cikin halin tafiya anan malami suka ce wacce irin rashin lafiya ce ake aje mata azumi wacce irin tafiya ce kuma ake aje mata azumi duk malami sun yi maganganu amma dai maganar da tafi karfin dalili da hujja shine shari'a bata kawo wani nau'i na rashin lafiya cewa shi ne ake aje masa azumi ba kawai idan rashin lafiya ta amsa suwanta rashin lafiya za ka aje azumi akwai rashin lafiyar da al'adance a ɗabi'ance ba za ta hana ka yin azumi ba yanzu misali mutumin da ɗan yatsansa yake ciwo ina gani ai zai iya azumi ko mutumin da yake da karaya a ƙafarsa zai iya yin azumi mutumin da yake ƴan mara haka zai iya yin azumi amma mutumin da yake zazzabi jikin sa yana rawa wannan kaga ba za ka ce masa dole ya azumi ba an fahimta so da haka babu wata rashin lafiya da aka ce dole sai ita ce zaka aje azumi a a urfance idan aka ce rashin lafiya me ake nufi da ita ita ya kamata a kalla sannan ita ma tafiya babu wani nau'i na tafiya da aka ce sai a ya kai iri kaza za a je azumi illa iyakaci duk tafiyar da aka ce sunanta tafiya ita ake ajewa azumi malamai masu cewa ya kai farsahi uku sai ya kai kilomita kaza wannan ba shi da asali ba shi da alisali tafiyar da za a yi mata kasar ita ce tafiyar da ake ajiye azumi a cikin ta an gane duk tafiyar da ya halatta ka ajiye mata kai mata kasar malamai suka ce ya halatta ka ajiye azumi a cikin ta sannan idan mutum ya tashi zai azumi ko kuma ba zai azumi ba saboda halin tafiya to menene hukuncin sa wajen cin abinci shin zai ci abinci tun daga gida ne ko kuma sai ya bar garin sa ya shiga wani garin sannan zai ci abinci malamai suka ce idan mutum ya san zai yi tafiya tun daga gida zai iya cin abincin sa babu matsala wannan ya tabbata daga aikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai idan kai shiri daga nan zaka tafi Lagos a gida ka zauna kai breakfast ɗinka mai kyau da safe ka fito kai tafiyar ka ba komai wani zai ce idan ya fasa tafiyar fa shikenan ba komai ka ci bagas sai a cigaba da ci ta ƙara ga kaddan ba azumi kake ba daman tun farko da daddare kai ne azumi ne ba kai ne azumi ba yanzu baka magana akan niyya ko baka da niyya azumi daman eh malaman da suke cewa lalle sai ka fita daga garin ku wannan ba lalle bane ba sai ka fita daga garin ku ba sannan idan ka ga dama za ka yi azumin babu laifi kuma a cikin halin tafiyar sai dai ka sani cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa a cikin hadisin muslim laisa minal birri siyam fi safar baya daga cikin biyayya ga Allah madaukakin sarki sai lalle sai ka yi azumi wannan annabi ya faɗe shi ne sakamakon wani sahabi da ya gani a cikin halin tafiya annabi yana tafiya da sabban sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa radiyallahu anhum ana tafiya sai annabi daman kun san ɗaya daga cikin al'ada annabi idan ana tafiya wani lokaci daga baya yake tsayawa sallallahu alaihi wasallam an fahimta lokacin da shugabannin mu zaka ga su suna gaba da dakaru gefe da gefe shi yana baya waya ga akwai wanda wani abu ya same shi ya kasa ya taimake shi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi akwai wanda yake bukatar taimako a taimaka masa kawai da ya taho sai ya ga wani mutum an kewaye shi ana ta masa burfita sai su ma yake annabi ya ce me yake faru aka ce ai wannan ne azumi yake yi shine annabi ya ce laysa minal bir asiyam fi safar baya ɗaya daga cikin bin Allah ka san za ka wahala ka je kai azumi amma idan ba za ka wahala ba za ka yi kayanka idan ka ajiye shi kenan saboda rukhsa ce malamai sun yi sabani tsakanin rukhsa da azima azima shine a bar abu yadda yake sallah raka'a hudu ce haka ne a cikin halin zaman gida to ita ce azima rukhsa kuma aka ce idan kai tafiya ta zama raka'a nawa biyu to wanne ne yafi malamai sun yi sabani akai to amma dai hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah madaukakin sarki yana so idan yayi maka rangwame ka dauki rangwamen sa saboda haka idan Allah ya baka wani rangwame babu laifi sai kai rangwamen ka saboda haka abin da ya shafi tafiya da kuma rashin lafiya kenan Allah madaukakin annabi tsira da aminci Allah subhanahu wataala ya ce sai mutum ya kirga wasu kwanakin na daban sai ya rama azumin da ya riga ya sha a cikinsa to akwai asar da aka samu daga Imam Ahmad dan Hanbal daga Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yarda yake cewa azumi da sallah dukkanin su an farlanta su a wasu halaye guda uku yace an fara yin su ne a cikin hali uku yace ita sallah asalin sallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara yin sallah a garin Makka tunda an saukar an fara sallah ne a shekara ta 10 bayan hijira ko lokacin da annabi je Isra'i aka bashi ne sallah shekara ta nawa aka Isra'i shekara ta 10 to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an fara sallah a shekara ta 10 ana kallon ina Ka'aba ana kallon Ka'aba lokacin da annabi ya hijira ya koma garin Madina sai Allah madaukakin sarki ya juyar da shi yace kalli Baitul Maqdis shine sai ya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha Allah ya ce qul lillahi al-mashriqu wal magrib da gabas da yamma din nawayi din nasa ne wawaye za su rinka cewa dan me za su juya daga alqibla su rinka kallon wani wajen Allah ya ce to da gabas din da yamma din nawayi din nasa ne to annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da yake kallon baitul maqdis ya fi sanya dawo ya ci gaba da kallon ka'aba kamar yadda yake da baya so shi sa yana sallah yana daga kansa sama kuma yana fatan Allah madaukakin sarki ya mai da shi zuwa alqibla ta da har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce masa qad nara taqalluba wajhika fis sama falan wallinaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shikenan sai aka dawo aka ci gaba da kallon ina ka'aba kamar yadda ake da sai da annabi yayi sati ko wata a 17 yana kallon ina yana kallon baitul maqdis sannan Allah ya jiyo da shi ɗan uwa wannan abin da kin nuna mana cewa duk abin da Allah ya tsara zai faru a lokaci kaza to sai ya tabbata yadda Allah ya tsara shi koda kai baka so shi sa kai yadda kake son abu ba haka yake faruwa ba yadda Allah yake son haka yake faruwa shi sa kawai ka nemi wasallallahu min fadlihi ka nemi zaben Allah kawai ka nemi zaben Allah kawai shine amma ka ce dole sai abu yayi da kake so wannan ba dai mutum ba eh ba dai mutum ba wannan al'amarin haka yake Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine abu na farko da aka fara yi abu na biyu bayan an je a garin Madina kuma saboda haka bayan an je garin Madina annabi irada amince tsara tabbata a gare shi ya ci gaba da sallah kamar yadda yake yin ta to sai ya kasance kuma babu wata hanya guda ɗaya da ake tara mutane wajen kiran sallah ma'az an jabari sai shine abu na biyu sai dai idan lokacin sallah ya kawo sai mutane su la'akari lokacin sallah su fito ayi sallah saboda haka annabi irada amince tsara tabbata a gare shi abin yana damun sa wata rana ya tara sabai sai ku bani shawara ya kamata barin ka kiran mutane dan ayi sallah ko ya kawo shawara sai naji mun taba bayanin anan wani yace a rinka buga kararrawa annabi yace wannan ai kristanci kenan wani yace a rinka hura wuta annabi yace wannan ai majusanci kenan kowa ya kawo shawaran sa babu wuta aka dauka daga karshe annabi irada aminci tsara tabbata a gareshi yace kowa ya tafi muga abin da Allah zai bayan kowa ya tafi akwai sahabi Abdullahi bin Zaid bin Abd Rabbih da yaje kwanta kawai sai ya ga mai mafarki sai ya mafarki yace wallahi kamar gaskiya haka ya ga abu ya ga wani mai kira yana kiransa sai ga ya koma gefe kawai sai ga yana ringa da kiran sallah irin wannan wanda ake yi to haka da ya tashi sai ya zo zaman zan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya bashi labarin abin da ya gani kun ga asalin kiran sallah kenan asali kenan sai ya rasulullah ga abin da na gani annabi ya ce yi min naji to haka sai ya yi wannan irin kiran sallah da ladanan musu ke Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah masa yana wajen kafin ya wajen sai ga sayyidina Umar shi ma ya yi irin mafarkin sa kuma sai dai kuma sabaka biha ukasha haka ne ko wannan ya riga shi to shine sai annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a kira Bilal da Bilal yazo sai annabi ya ce da Abdullahi bin Zaid bin Abd Rabbih ka koya masa fa innahu amba minka sautan saboda sautinsa ya fi naka kaga shi ya koyi kiran sallah me yasa ba a mai da shi ladani ba aka ce koya wa Bilal saboda sautin Bilal ya fi kun ga ashe ladanci shi ma wata miza ce ta musamman da ake nada ta annabi ne ya nada Bilal da hannunsa shi ya bashi certificate din kiran sallah yace to wannan shine abu na biyu yace abu na uku kuma da idan ana sallah idan mutum ya zo ya rasa raka'a biyu idan ya so ya tambaye na kusa da shi sai raka'a nawa ake da farkon musulunci ana magana yan uwan ana sallah ana magana ba ana ba sai ce masa biyu akai sai sauri ya raka'a biyu sannan sai ya tashi kuma ya bilima haka Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa sai daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya nuna sai ya kasance duk mutumin da ya zo ya tarar da sallah zai bi ta ne a yadda take sai an gama ta kaf idan akwai abin da ya wuce sai ya yi ne sai ya tashi sai ya rama haka al'amarin yake ya ce amma azumi kuwa yadda abin yake shine asali azumi an fara shi ne a da wajabta guda uku da kuma ashura shine na wajibi ashura lokacin da aka fara ashura yan uwa wajibi ne dole ne kowa sai yayi lokacin ba a farlanta ramadana da ramadana an farlanta shekara ta biyu ne bayan hijira shi kuma ashura ana hijira annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi ya fara shi dan shi ashura ma tun a garin maka laraba quraisha ma suna yi annabi kuma yana yi tare da su an fahimta to daga lokacin da aka koma garin Madina kawai dorawa ake sai dai abin da bai waye shine an farlanta shi to lokacin da aka farlanta azumin watan Ramadana sai kasance wadancan sun kuma mustabi in kaga dama ka in baka ga dama baka barsu to daga sai aka farlanta azumi guda 29 a wata guda 29 a wata to wannan shine abu na farko abu na biyu lokacin da aka farlanta azumin watan Ramadana shi kansa 29 ko 30 da ake yi a wata sai kasance zabi ne in kaga dama kai in kaga dama ka ce da miskini an gane in kaga dama kai wa alal ladina yutiqunahu fidyatun sa'abu miskin wanda suke da ikon yin sa suke da karfi wanda za su iya yin sa aka ce babu laifi sai su ce da miskini to sai kasance idan aka waye gari ranar azumi wani sai ga na cin abinci sai da miskini yake kuma yayi daidai wani ya kama bakin sa baya cin komai azumi yake kuma yayi daidai shari'a ta bashi dama to ana haka sai da ayata sauka shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai Allah ya ce me faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu shikenan wanda duk watan ramadana yazo yana halacce lami lafiya falyasumhu ya azumce shi kun ga wannan fi'ili ne amri sai aka bada umarni dole ne sai kai to sai aka sauke wancan mai ganin damar sai aka bar shi a matsayin dattawa masu yawan shekaru amma duk wanda ba su ba sai aka ce dole sai yayi to haka Abdullahi dan Abbas yake cewa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin tana nan akan tsofaffi tsohon da yake ya kai shekaru 70 80 baya iya azumi saboda tsufa zai sha wahala to haka kullun idan ya kai azumi guda aka kai azumi guda shi kuma sai ya dauko abincin da mutum ɗaya zai ci sai ya bayar ya ci shikenan yayi azumin sa ya gama da rana kuma sai ya ci cin abincin sa ɗan uwa an fahimta haka al'abarin yake kun ga ayar an sauke ta tsa amma kuma tana aiki ta ina ta wani bangaren haka al'abarin yake to wannan shine jama'u anjabal abu na biyu abu na uku lokacin da aka fara azumi ɗan uwa shi ma duk mutumin da ya sha ruwa bayan sallar isha sai ya kwanta ya bacci in ka sake kai bacci ka bacci wa kanka idan ka tashi ba za ka ci abinci ba har sai wani daren ya zo an gane sannan idan mutum ya kwanta ya bacci shi ma bayan sallar isha to shi ma idan ya tashi babu damar ya tara da iyalinsa haka abin yake wata rana wani sahabi ya je ya aiki ya gaji ya yi likis bai zo ba an yi sallah yana ɗan kinshi kiɗewa shi ke na sai bacci bai ci abinci ba kuma ya gaji saboda haka ya tashi da safe kawai ya ci gaba da azumi saboda haka aka annabi kira da aminci tsara sabata a gare shi aka samu masa shi rangaranga ba yadda yake a lokacin shi kuma sayyidina Umar shi ma ya shiga cikin tsaka mai wuya yayi bacci ya tashi sai ya tara da iyalinsa kun ga bi ta faru kenan ko wannan ya kawo wajen annabi kira da aminci tsara sabata a gare shi wancan ma ya zo kowa da irin nasa abin da sai annabi ya ce kwantar da hankalinku Allah ya yi muku wannan sai aka sakar da uhilla lakum laylatu siyamin rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lakum aliballahu annakum kuntum takhtaluna anfusakum fataba alaykum Allah ce fal ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum an gama da sayyidina Umar fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswadi min shi ma ce sabon an gama da shi kuma atimmu siyama ila layl shikenan yace to haka aka bi wajen farlanta azumin Ramadana Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sabata fi sahihaini ya zo a cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala yace buniyal islamu ala khamsin an gina addinin musulunci akan wasu rukunai ko ka'idoji guda biyar na farko shahadati Allah ilaha illallah ai ala shahadati Allah ilaha illallah an gina akan babu shaidawa babu abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menene manzon Allah ne yan uwa kun waɗannan abubuwan guda biyu sune abubuwan da ɗaya baya rabuwa da ɗaya kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa cewa wasu abubuwa guda uku kowanne shi aka kawo ɗaya sai kaga ɗaya daga cikin su wanda nake ita na yace akwai aqimus sala wa atuz zakah galibi ba tare ake kawo su ba yace akwai wannan atiullaha war rasula duk tare ake kawo su ɗaya ne na manta shi afar ne daga Abdullahi ibn Abbas aka kawo shi Allah subhanahu wataala ya uwa shi bauta masa ake yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma da'a ake masa an fahimta Allah madaukakin sarki shine mahalicci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma abin halitta ne dan uwa fahimci wannan abin da yasa nake kawo wannan shine saboda mutanen mu har yanzu akwai buƙatar a koshi sosai da aqida da tauhidi a koshi da aqida da tauhidi abin da ya faru cikin azumin nan ya bani mamaki kwarai da gaske akai ta cancana magana akai ta yanyana magana akan ba a neman taimako da annabi ba a kaza da annabi wani sai ka samu ahlus sunna ne amma yana ganin yana inkari cewa dan me za a ce ba a neman taimako da annabi dan me za a ce ba a neman taimako sai kai mamaki kaga karatun da ke cikin muqarrar tauhid tauhidin da ake karanta a islamiyya ya islamiyya ma yara in shekara 5 zuwa 6 usulus salasa duk littafin tauhidin sai da za ka karanta gashi nan a ciki amma sai ga ana saboda gaskiya karatun tauhidi ya mana karanci akwai bukata akan tauhidi yadda ya kamata Allah madaukakin sarki shine mahalicci duk wanda ba Allah madaukakin sarki ba abin halitta ne shikenan duk aikin da yake na Allah madaukakin sarki ne kuwa ba a dauka a ba wani an fahimta la nabiyyun mursal wala malakun muqarrab ko da annabi ne mursali ko da malaika ne makusanci babu abinda annabi ya tsana sallallahu alaihi wasallam a duniya kamar ka hada shi shirka da Allah madaukakin sarki ɗan uwa mutum ne fa zai ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullahi da ba dan Allah da kai ba me annabi ya ce masa yace kai aj'altani lillahi niddan ka rasa abinda zaka yi min sai sanya ni kishiya ga Allah ku dufa abinda ya ce masa da ba dan Allah da kai ba dan Allah wannan magana bata zama to shay'a a bakin mu ba ko ba ana faɗa ta ba ana ji ba komai to amma annabi ce masa yace aj'altani lillahi zaka sanya ni kishiya da Allah to yanzu da kake gani da zuwa ya dauki aikin Allah ya ba annabi fa wallahi annabi zai fara masa fada yake shi saboda haka duk inda aka ce la ilaha illallah abinda ake nufi ba wanda ake bautawa ba wanda ake neman taimako ba wanda ake istighasa da shi ba wanda ake isti'ana da shi ba wanda ake isti'aza da shi sai wa sai Allah madaukakin sarki idan ka ji an ce kuma Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa ya kawo maka shari'a ya ce kai abu na addini sai wa sai Muhammadur Rasulullah shikenan kowa ka aje shi a makamansa shikenan sai ka huta amma kakka yadda ka dau abin da yan bid'a suke wallahi yan bid'a suna so su dauki mutane su kai su zuwa ga inda ba shikenan ba suna cewa a nemi taimakon annabi a istighasa da annabi saboda me saboda shehunan su wallahi ba saboda annabin bane idan ka ce za a iya da annabi to za su iya cewa za a yi da sahabi da shehun su shikenan inda suke so a je kenan kun fahimta ba wai annabin ne target asali ba target din su shine shehunan su to shi sa kai a matsayin ka na mabiyin sunnar manzon Allah ira da amince tsara tabbata a gare shi mai alari ya ce wai kifi inda amri mutum ya tsaya inda shari'a ta umarce shi lalle ne mu je makarantar tauhidi yan uwa makaranta aqida yadda ya kamata duk daliban ilimi ina ba ku shawara ku rakkaza kware da gaske ku rakkaza akan tauhidi ku karanta tauhidi da aqida ka koshi da aqida ta yadda babu wani wanda sai shigo maka da wani abu ya rikita maka wala ka rinka cewa to ai sai nake gani kamar ba daidai bane wani yana gani cewa to ai in aka ce ai annabi zai iya taimaka wa kaza da sauransu sai nake magana da wasu suke ce ma ai kamar an tashin alkiyama annabi zai ceto sai nace annabi zai ceto tabbas ai taimako sai nace kuma idan zaka nemi ceto sai ka ce annabi ka cece ni yanzu misali in kana so annabi ya cece ka me zaka ce Allah ka sa annabi ya cece ni ba haka bane qul lillahi shafa'atu ba haka Allah ya ce ba duk ceto na Allah ne man zal ladhi yashfa'u indahu illa me wala yashfa'una illa liman irtaba ba wanda ya isa ya ceto sai Allah ya yarda, ba wanda za a ceta sai wanda Allah ya bada izini. Kun ga an rufe kowace kofa kenan, abin nawa yi gaba daya na Allah ne. Shi zai ce ga wanda zai ceto, shi zai ce ga wanda za a ceta. To kaga wa zaka warka kenan. Hatta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, Allah zai ce masa ga wani da zaka ceta. An gane? Sallallahu alaihi wa sallam ba shi ne yafi kowa a duniyan nan ba? To shi ma sai Allah madaukakin sarki ya ce masa ga wani zaka ceta, saboda cetan na Allah ne. Yan uwa, idan ka san wannan ka huta haƙƙin Allah a bawa Allah madaukakin sarki kayansa, ba a karya da shi. Duk wanda ka dau haƙƙin Allah ka bashi kai shirka. Kowaye komai matsayinsa kuma girmansa. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, Allah madaukakin sarki ce, tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu, dan a taimaki manzon Allah, dan a girmama shi. Haka ake so a girmama manzon Allah. Kaji manzon Allah yafi kowa a duniyan nan, har iyayenka da suka haife ka annabi yafi, haka ake so kaji. Amma kada ka bashi matsayin Allah. Abinda sahabbai suke kenan suka zauna lafiya. Wani sahabi, Abu Ubaida bin Zira, ya kashe mahaifinsa saboda manzon Allah a yaƙin Badar ko Uhud, na manta. Mahaifinsa ya kashe, ɗan uwa mahaifinsa da ya haife shi ba. Ba wai adoption bane, a'a, mahaifinsa ne da ya haife shi. Da ya gan shi a gaban a filin daga, ya shigo a cikin rundunar kafirai, shi kuma gashi tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai fifita zanubin Annabi akan zanubin mahaifinsa, ya kashe mahaifinsa. Kuma bai nadama ba, bai dana sani ba. Haka ake so ka rinka jin Annabi a ranka. Amma kun taba ji an ce sahabi wani ya dauki haƙin Allah ya ba Annabi? Wallahi duk sharrin bid'a ne wannan. In dai aka kauce sunnar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, an shiga cikin wani hali. Dan uwa, Allah ya shirye da mu.
Amin.
Wa iqamis salah, nabi shine tsaye da sallah. Wa ita'iz zakah, na uku a bada zakka. Wa hajjil bait, na hudu a ziyarci dakin Allah madaukakin sarki. Wa sawmi ramadan, da azumin watan ramadana, wanda shine muke bayani a kansa. Wannan hadisi Imam Ahmad dan Hanbal ya fitar da shi a cikin Musnad, haka nan Imam Al-Bukhari a cikin Sahih nasa, haka nan Imam Muslim shi ma a cikin Sahih nasa. Hadisi ne da malaman hadisi da dama sun rawaito shi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min ramadan bila udrin lam yaqdihi siyamud dahr wa insamahu. Wannan hadisi Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace wanda duk ya sharuwa ko ya karya azumin sa na watan ramadana bila udhrin, babu wani udhri, lam yaqdihi siyamud dahr, ko da zai azumin shekara gaba daya, ba zai biya wannan azumin guda daya da ya sha a cikin ramadana ba. Wa in samahu, ko da ya azumce shi kuwa. Wannan hadisi ɗan uwa, Imam Ahmad da Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka rawaito, sai dai hadisi ne dhaifi ɗan uwa, bai inganta ba. Wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhu, haka nan Abdullahi dan Abbas ya rawaito hadisi, Allah ya kara masa yarda, yace ura al-islam wa qawa'idud din salasun, yace igiyar musulunci, ura jam'i ne na al-urwatu, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, al-urwa guda daya, ura da yawa, ma'ana igiyoyin musulunci wanda mutun zai rike masu karfi wadanda ba sa tsinkewa. wa qawa'idud din, kuma ka'idoji na musulunci yace guda uku ne. Na farko, shahadatu Allah ilaha illallah, shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah. Wassalatu, da kuma sallah. Wasawmi ramadan, da kuma azumin watan ramadan. Yace faman taraka wahidatan minhum, wanda duk ya bar ɗaya daga cikin su, fa huwa kafirun, to ya kafirta, na'udhu billahi minan, neman tsarin Allah madaukakin sarki. Ya kuwa wannan afsar na Abdullahi dan Abbas shi ma dai ba ifi ne, bai inganta ba. Abu Ya'la al-Musili shi ya fitar da shi, haka nan Imam Albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a, yace hadisi ne wanda yake bai inganta ba. To amma dan kada mu wuce babin gaba ɗaya, ko hadisi guda ɗaya ba mu kawo ba, ga wani hadisi guda ɗaya da za mu rufe da shi. Imam An-Nasa'i ya rawaito shi a cikin Sunan al-Kubara nasa, daga Abi Umama, Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda. Sheikh Muhammad Nasir al-Albani ya inganta hadisin a cikin As-Sahiha tasa, yace Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace wata rana ya kwanta wasu mutane guda biyu suka zo suka tada shi suka ce mu tafi to daga cikin inda suka tafi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya wuce ya ga wasu mutane mu'alliquna bi araqilihim mushaqqaqatu ashdaqihim tasilu ashdaquhum daman yace ya ga wasu mutane da aka rataye su da fatar kansu aka samu kugiya aka saka a ciki aka rataye suna lilo akai sannan an samu nan din su ashdaq din su gefen bakin su an tsaga shi an kai shi har kunne haka suke jini yana tazuba yana takwarara a jikin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaya ce waɗannan ne su waye aka ce waɗannan su ne alladhina yuqiruna a waɗanda suke karya azumin su kafin su kai shi wanda suke shan ruwa kafin su kai azumin su wannan ruwa ko ingantacciya ce ta inganta kamar da malamin Albani ya inganta ta ɗan uwa jimila ta dai ba ƙaramin tashin hankali ba ne mutum ya karya azuminsa ba tare da wani uzuri ba wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne kuma dukkanin malamai suna irga hakan a matsayin babban zunubin da Allah maɗaukakin sarki ba ya gafarta shi sai dai mutum ya dage da tuba da istighfari idan Allah maɗaukakin sarki ya ga ba sai ya gafarta masa amma irin abubuwan da aka ce ana aikatawa ƙananan zunubi a ce ka aikata wani aiki a share maka shi ba irin waɗannan ayyukan bane ƴan uwa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskuren da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah